works as the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da safiyar yau Asabar 9 ga watan Maris. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jin jama'a ya ce zabi ya rage na Hamas ko ta yadda a cimma tsagaita wuta a Gaza kwanan nan ko a'a. Da yake magana gabanin wata tattaunawar da za a yi a Washington da wata tawaga daga kasar Turkiya, Blinken ya ce Amurka dai na ci gaba da kokarin ganin an kwance dabara a Gaza, duk kuwa da rahotannin da ke nuna cewa wakilan Hamas a tattaunawar birnin Al-Qahira sun fice daga zauren tun shekaran jiya Alhamis. A wannan lokacin, a wannan sa'ar mun dukufa wajen ganin ko za mu iya cimma tsagaita wuta. Abinda Blinken ya gaya ma manema labarai kenan, ya kara da cewa sannan a yanzu Hamas ce matsalar. Matsalar kuma ita ce ko Hamas za ta yanke shawarar cimma tsagaita wuta ko a'a, wanda za ta fi amfani kowa. Ya rige nata. Mu dai muna ta aiki wurjanjan. A shirye kasar Turkiya take ta dau nauyin wani babban taron kawo karshen yakin Ukraine, wanda da ita Ukraine din da Russia za su hallara, a cewar shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, bayan wata ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Istanbul jiya Juma'a. Muna masu bayar da babbar gudummawar mu don kawo karshen yakin ba sa tattaunawa, a cewar Erdogan, ya kara da cewa ya kuma jaddada goyon bayan kasar Turkiya ga daukacin Ukraine. A tsawon shekaru biyu na yakin na Russia da Ukraine, Turkiya, wadda membar NATO ce, ta gwamnati ci gaba da yin kyakkyawar hulɗar diplomasiya da kasashen biyu, kuma ana ganin za ta yi kokarin ganin an yi tattaunawar zaman lafiya tsakanin waɗannan abokan gaban. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya bayyana damuwarsa kan matakin haramta amfani da kafar TikTok a Amurka gabanin wata kuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka za ta kada a makon gobe, wadda za ta baiwa kamfanin ByteDance mamallakin TikTok wa'adin watanni 6 ya tattara ya nasa. Tsohon shugaban na Amurka wanda ke takarar sake shiga fadar White House ya rubuta ta kafar Truth Social cewa muddin aka kawo karshen TikTok to kafar Facebook za ta rubanya abinda take yi. Ya kara da cewa shi bai kaunar ganin Facebook ta karu. To amma nan take kwamitin yakin neman zaben sa bai ce komai kan ko Trump na da wani ra'ayi game da kudirin na majalisa kan makomar TikTok ba. Shi ma kamfanin Meta mamallakin Facebook ya ki cewa komai. A shekara ta 2020 dai Trump ya nemi haramta amfani da kafar TikTok a Amurka, inda mutane miliyan 170 ke amfani da ita, amma kotu ta na shi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin kasa na jam'iyyar Republican jiya Juma'a ya kada kuri'ar nada jami'an da Donald Trump ya fuso don jagorantar jam'iyyar, wanda hakan ya bashi damar cikakken iko da jam'iyyar. Yayin da ya kama hanyar zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar sau uku a jere, an zabi Michael Watney dan jam'iyyar Republican daga jihar North Carolina, wanda shi ma ya goyi bayan zargin da Trump ya cewa an yi magudi a zaben shugaban kasa da ya gabata ba tare da gabatar da hujja ba. A matsayin sabon chairman na kasa na jam'iyyar, a kuri'ar da aka kada da safiyar jiya Juma'a, sabon kwamitin zaɓin Trump ya sha alwashin ba zai yi amfani da kuɗin jam'iyya don ɗaukar nauyin tarin shari'un da Trump ke fuskanta ba. A ƙarshe, ƙasar India jiya Juma'a ta fara maida 'yan gudun hijirar ƙasar Myanmar, waɗanda suka nemi mafaka bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar a shekara ta 2021 kuma tana shirin ta sakiyar ƙarin wasu cikin ƴan kwanaki masu zuwa mako guda bayan da ta ce za ta kawo ƙarshen tsarin shiga ƙasashen juna ba tare da takardar visa ba dubban farar hula da kuma ɗaruruwan sojoji ne dai suka tsere daga Myanmar din zuwa wasu jihohin India inda ake samun dangantaka ta harshe da ma yankwantaka tsakanin al'ummomin biyu wanda hakan ya janyo fargaba ga India saboda yiwuwar tashin hankali ya bazu zuwa India
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
kawo ci gaba a kasashen mu domin idan kasashen mu suka ci gaba ina tambani
haka ne babu wanda zai taso ya bi wannan hanya mai hadarin gaske
haka ba za ku ya kaba to Allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu
amin sunma
to kamar yadda muka saba ba bari an yi rasuwa a wurare daban-daban bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziya ta sashen Hausa zuwa ga iyalan marigayi honorable Peter Agara wanda Allah ya warantuwa ranar 29 ga wannan ga watan jiya za kuma jana'izar sa ranar Alhamisi zuwa Ekwa Bishara number 1 a Miyango gaisuwar ta'aziya zuwa ga Hajara ta wanda da iyalinta duka domin da soriya yansu a jin sai kuma muna mika gaisuwar ta'aziya ga Victoria Magid domin rashin danginta a wannan harin da yan bindiga suka kai sai gaisuwar ta'aziya ga Nehemia Kim Maji shi kuma ya yi rashin jikinsa Sami Kura muna kuma mika gaisuwar jage da fatan samun lafiya ga Shehu Abdullahi Jegede sarkin labari sarkin labari a bar ya huce kana can kwance muna
da maganin alheri Allah baka lafiya
baka lafiya
amin sunma amin to bari ni kuma minka wannan ta'aziya ga mai sauraren mu yau da kullun injiniya mai guru muke rikon ta gora wanda yace Allah ya yi wa yayan mahaifansa rasuwa a ranar Laraba wanda aka fi sanin ta da suna Gogo Ige Kusu a Bodinga to Allah ya gafarta mata wannan kuma sako ne da ta fito daga mai sauraren mu Hamidu Kalallabuwa a jihar Gifa jamhuriyar Nijar yace yana mika sakon ta'aziya zuwa ga al'ummar garin Gudumaliya bisa rasuwar sarkin su na wato wannan gari kenan da ake kira Arifa Waruma wanda ya rasu a garin na Gudumaliya yace Allah ya ji kanshi kuma Allah ya sa ya huta to sai kuma wannan taya murna ne na nadin sarauta ga Fahad Sabi Salmanu mai addu'a wanda mai girma uban kasa Galadiman Daura hakimin mai addu'a zai nada shi sarkin dawa za a yi wannan naki ne a yau a Asabar da safe da bisalin karfe 10 a fadar mai girma Galadiman Daura hakimin mai addu'a to wannan ko sako ne daga babawo Matu mai addu'a a jihar Katsina a madadin iyali da abokan arziki to Allah sa a yi wannan naki lafiya shi ko sarkin dawa sarkin dawa ba su ne masu zuwa farautar namun daji da sauran su ba
kai ma
ni ma
aikace kai ba mu saraki ne ai ka san duka da wannan ka ga shi su na gaba ta Allah ya ta shi riko
amin so ma
mu sa gama da duniya baki da lafiya
amin
gaishe muna mika gaisuwar fata alheri da fata zumunci ga Gogo na Goma a Zaria da Muhammad Arwatu a Abuja sai inna mai koko a unguwar Bishar Zaria da Hajiya Titin Lagos a Kaduna da na mai koko Aliyu Kogoro Allah ya sa ka suna ne yake sai gaisuwa zuwa ga Baba Idi a unguwar Bashar da Kawo Sama'ila a unguwar Bashar da Talatu da Ahmadu Mu'azu da matansa da inna baba dukansu a unguwar Bashar da baban uwani a layin Alasure na Kano da Maryam da uwani sai Bensa a Abuja da Binta a Magama da ƴar Bauchi a birnin Abuja sai yaya Umar da Rukayya da Bibi Hafsat a Kaduna gaisuwa zuwa ga Aisha da ƴaƴanta Aisha da Zainab a Zamfara tsarbirke su da mai gidanta a Abuja da Usman da iyalansu a Kano. Gaisuwa zuwa ga Halima, Abdullah, Aisha da kananta Faruk, Maryam, Ahmed da Usman. Sai kuma amarya Shukura da Husna. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Hajiya Zainab Marshall a Abuja. Da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan sakon gaisuwar abin ya huce daga Ahmed Baba a Cuku a garin Sawama a Ghana. Yace yana mika gaisuwa ga sarki na Madina a Sawam da mahaifiyarsa Umma Hassana da Alhaji Imrana da Antisi Kaulin Accra. To bari kuma na mika gaisuwar sada zumunci ga Malam Sita Dikku a unguwar Ajirasi a Sawam da Malam Abdul Ganiyu a Zango Sawam da kuma Alhaji Imrana Madaha a Zango Sawam da Tijo Arziki da Malam Adamu Bayawa jikan John Muhammad da Haji Asoye ba Amadu a dukkanin su a Sawam da fatan sun tashi lafiya.
To ma da ni a kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ka dire da ka bari mu dire da wadannan gaishe-gaishe da ke hannuna da aka aiko ta hanyar sada zumunta WhatsApp. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Jeral Ishaya Kure da Abdul Salam Muhammad sai Samuel Sambanji da Salamatu Danjuma. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Buba na kan kwana miya. Allah ya sa haka wannan sunan yake na kan kwana miya da Tafin Digata da Davidson Malison da Danjuma Sadiya sai Sikidiya Angel da Jacob Megida. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ayuba Matu da Dr. Bakari Ibrahim Bunga da Kam Mai Samari sai Ezekiel Gomos da George Farm. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Ambassador Emmanuel Peter D da Ibrahim Bala sai Haruna Mohammed Katsina. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Lado Tambai da iyalinsa da Iliya Sallau da Desmond Shalom sai Martin Kadans da Yasmin Diga Alisa kana suna yake sai Michael Saidu da Rabra Akila Adamu sai Haruna D Gaga da fatar an tashi lafiya.
Ina shaye-shaye ne kana-kana. Kana-kana kuwa. uwarta da kusa kama da abin mai tsari to da kanin kan da abin yana dan ana explain mata gashi gashi da ke hatta ran to lokacin da hau kujin da hau sai kujin wasan a tawa kusa tana gaba tana kallon tana gaban tele tana kallo
ana
kallon tana tsaya tana jiye tana kallo sai take yi kace mai ina ina mun sani ina nan tawa kace kana nan wurin kumbura da ke cikin ina nan wurin kumbura da ke kace wata daga wannan sai dauka ina hu kace insha Allah Allah la kace
Allah
ko insha Allah kaza kace haban nan to tunda nake hayyin su hayyin su ne da ke wara ko yau shekara wajen 10 20 kina a 2007 da kai to hayyin su tabbin in hawo domin waka ba ina jin dadi na murna kamar ranar saboda na tsaka kan kare wa kallon safa kamar wani kamar mutum shi ne ba kuwa ina so karin kuma in yi da ka zo kuma ka fita kamar ku da zan fari ko da ganga ake bugawa ai gangami mu kuma na buga su yau dan yaran kasa ni na kira ga ɗan Niger maza mu da mata ku da kunnuwa ku ji ka sako na da ni zan fada idan an dauka da kyau na magani a cikin jika gaba sai gumi ba siyasa a cikin shi babu tsokar ayi a cikin shi babu tsayin zuciya kun gani to wani wakan a kullum yana yin ta kullum ne yin ta yana san da wannan magana ta wata ba kuma to kin gani ina ita ita bakan nan ya tawa to kuma kuma wani ma ina san su tunda ko sai wanda nayi a kullum ne da tsani
ai na da Aisha ma kamar kana san ta na san dai wata Aisha ce dai wanda dai
Aisha ita gudun saboda ita mun ka tsari ta kai wannan sai bayan zama da Aisha a Najeriya duk sun da ga ina wannan kuwa to duk sun da ke recording din al'ummar fari amma sabo kan Aisha sun a cikin wakon da yake shi a kullu shi wani ne ke ba kallon wasan kana ta shi to shi ne sabo alƙawari to dai labarin kana na cikin dole shi bulugo sabo al'ina shi ce mun a wa a san mun da kai kanta Aisha ta saba ita a kata to sai dai kudu to shi dia kudu na Aisha kai da ka cikin da kudu shi ne shi ne ba ta kudu ko ai al'ina na wani asan ma duniya gaba ɗaya ba ko kai ai
ko a wurin biki in aka ce Aisha nan daga an buga ta ƴan mata tabarkalla masha Allah suna san Aisha nan
din ji kuma a ce kuma I want to know oh Aisha mun ba so busy you be for Aisha you stop no for Aisha if you love me Aisha I need you Aisha I love you I love you ji kan sarki Aisha kin gani kuma akwai wani da abu da zuwa in ne waka inda ke da su kin gani jama'a sun mata amma da saboda kalamin da suke ciki saboda halin da yake waka san da yake mutane abu dare a cikin ko saboda dai ka kin gani yana da cikin aiki da aiki kuma yana nuna cewa an ba aiki kari ba
to kamar tsawon wannan lokaci da ka fara wannan waka wasu irin matsaloli ko kalubale
su shi dai kalubale na farko da muke garin da na samu shine wajen tallafi tunda yau in za ka yi album sai ka zo cikin dama to yawan cikin muke da kuɗin mu sai muke zuwa mu yi recording muke zuwa mu yi mai ni duka kaza din shi mu je mu sai da mai su ba ta layi kuma na biyu yanzu sai muka so cikin wani ne wanda kamar cikin gidan ba sa sauraron cikin na gida a yanzu na waje yanzu sai da cikin misali in kirkin na muke mutum da ke asin sallaci da ya samu wani manager guda 20 da ke kamar wani guri guda 40 guda 100 to muna cikin wani matsayi kalubu da shi ma to kuma na uku shine kuma kamar lallatawa kuma yanzu na hannun jirgin kuma da ba tallata mana guri ba kamar Najeriya ba kamar Senegal ba kamar Mali ba sai mu da masu tallatawa idan mu waka dan kana dan ba tallata maka to kullun ba ka samu irin abin da kai so ba za ka yi ta ne kawai a tsara a wuce shi kuma kamar ta ce yau wanda ka tsara sama internet da wanda suke janyo sama internet da zama su a cikin kana da wani abin da zai shigo maka to muna nijar ba mu da wannan abin kuma mutum a nan gaba muna da muna yaki da mu gani ya kamata mu yi dan dai abin motoci an samu riba kamar a kibaje ba.
To yaya hulɗa ka take da sauran kamar irin kungiyoyi masu zaman kansu ko kuma wasu proje haka da suke kamar daukar mawaka su ba su horo ko kuma wasu abubuwa da yake makamantan haka?
To mu ba hulɗa masu mai mun babu horo da kiba mu na ma kamar shiga ne kake babu ni horo da kiba ka mai wannan alaka ne da proje da handa na ana aiki da aiki sai mu
to ma da ni an wasa mu
gaskiya
muna godiya yawa muna godiya kwarai da gaske to baba yau labarin da zan baka ko labari ne na dan Zaria da Bakano
ke za a share chapter
wannan dan Zaria ne wani dan Zaria ne baba da Bakano suka je neman aiki
to
suka rubuta wasiƙa neman aiki aka dauke su aiki to abokai ne tun dama to shikenan da suka tafi wurin interview
haka
sai aka fara kira mu Bakano
to
da aka kira Bakano sai baba aka tambaye shi aka ce mishi tambayar farko wai wane ne shugaban kasa to azabin Buhari ne to aka tambaye shi wane ne shugaban kasa ya ce a Muhammadu Buhari sai aka ce to da kyau sai aka ce mishi to Najeriya ta samu wata shekara Najeriya ta samu yancin kai sai ya ce 1960 sai aka ce mishi to wai cutar ƙanjamau tana da magani to amma likitoci sun ce ba a tabbatar ba akwai magani amma likitoci sun ce ba a tabbatar da maganin ba shi da aka ce to madalla da kyau sai aka ce to shi ke nan ya zai kira na gaba tambayoyin sun kare shi nan tambayoyin ku da kuka aka muku sai aka je aka kira ya kira ya je gaya ma
Tanzania
ba zan zage ya mace ce ce da ni ne aka tambaye ka ya ba shi taka ansa ba wai na farko idan ka je ka ce Muhammadu Buhari
tambayar
farko ya ba da ni ka ce mu ne
I don't know.
Yeah, that's it.
sadar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather's Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.